bayanai na nuni da cewa tun daga wannan rana ce sai majalisar dinkin duniya ta hanyar kekiro kuduri na 47 mai lamba 196 ta amince da kasancewar ranar 17 ga watan Oktoba kowace shekara a matsayin ranar kawar da talauci ta duniya da kuma gayyatar dukkan kasashe da su keɓe ranar domin gabatarwa da kuma wayar da kan mutane cikin tsare-tsaren gwamnatoci game da batun kawar da talauci. Ga sakon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Mr. Antonio Guterres ga al'ummomin duniya game da wannan ranar.
Hello everyone. Today we stand in solidarity with 800 million people around the world who live in extreme poverty.
Sakataren majalisar ɗinkin duniya Mr. Antonio Guterres ke jinjinawa al'umma da kuma jaddada goyon baya ga kimanin mutane miliyan 800 dake cikin kangin talauci a fadin duniya.
Many more are threatened by alarming high rates of unemployment, insecurity, inequality, conflict and the effects of climate change.
Yace akwai wasu da dama dake fuskantar matsanancin rashin aikin yi da na tsaro, nuna bambanci, rikice-rikice da kuma canjin yanayi. Hakan na nufin a saurari ra'ayoyin mutane dake zanne cikin talauci. Saboda haka sai mu hada hannu domin kawar da talauci ta hanyar mutunci. Nagode.
It means listening to the views and guidance of people living in poverty. Let us join hands to stop poverty altogether in dignity. Thank you.
Daga bisani na tambayi ra'ayin wani magidanci game da batun kawar da talauci.
Alhamdulillah wannan muhimmiyar rana ce da Allah ya kawo kuma yana da kyau da majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana. Amma abin nufi shine kamar yanzu nan Najeriya ana cewa mun fita ga talauci, amma kuma dukkan alamu babu alamar cewa mun fita ga talauci. Kuma talauci dai alal misali a tsakanin ɗan Najeriya a rubuta takamin kaza kenan, mutuka raba sai dai a samu sauki. Yanzu kamar alal misali an samu Najeriya gwamnatin tarayya ta bada kuɗaɗe a ba mutane haƙƙinsu kamar su albashi da fensho da gratuity da sauransu. Waɗansu ɗan ɗan tabuka sun ɗan rage, waɗansu kuma ko alamar rage ma ba su yi ba, kuma suna nan sun riƙe waɗannan kuɗaɗe ba musan inda za su kai su ba. Saboda talauci yana nan gangaram kenan.
Sai dai a gefe guda ɗaiɗaikun mutane da kuma zaɓaɓɓun wakilan siyasa kan bullo da wasu shirye-shirye domin ba da tallafin rage raɗaɗin talauci wa al'ummominsu.
Sunana Rabi Lami da Sabo, mu ne ɗaliban wannan na alwakili da aka ɗauke mu, kuma mun yi godiya sosai. Allah ya biya shi, Allah ya sa albarka a rayuwarsa da ta 'yan uwansa.
Yana kika koya?
Ni na koyi video editing, insha Allah zai amfane ni. Za a ba mu da system da kuma video camera ɗin.
Sunana Aliyu Garba, wajen an fabrication. Yau rana ne wanda da ku ta mun farin cikin graduation namu da ake yi. Gaskiya wannan sana'a na walda sana'a ne wanda na san insha Allah zan amfana sosai 100% a ciki, kuma zai taimaka mana. To na ji farin cikin wannan sana'an da Allah ya sa don ci abinci a ciki.
Taken bikin ranar kawar da talauci na wannan shekara shine amsa ya yi kowar ranar 17 watan Oktoba don kawar da talauci hanyar zaman lafiya don tabbatar da al'umma dunkulalliya. Abdulhamid Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.